بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna safiyar Alhamis 10 ga watan Ramadan hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shekara 1442 wanda ya daidai da 22 ga watan Ifir shekara 2021 miladiya. Wannan shine darasin mu na 4 a cikin jerin darussa na littafin Al-Aqidatu Tahawiyya wallafar al-imamu Abu Ja'far al-Tahawi rahmatullahi alayhi. Darasar da muke yin su ga dalibai na wannan cibiya ta mu ta Darul Qira'ati As-Salafiyya Katsina Najeriya. Mun kwana inda malin ya zubo mana ruwan aqidu game da aqidun Ahlus Sunna game da Allah har zuwa gaba ta 28, inda malai yake cewa amanna bi zalika kulli wa aiqanna anna kullam min indi. Wannan zamu tashi a gaba ta 29, inda al-Imam at-Tahawi yake cewa wa anna Muhammadan abduhu al-Mustafa wa nabiyyuhu al-Mujtaba wa rasuluhu al-Murtada. Kuma lallai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam abduhu al-Mustafa, wato bawan Allah ne zababbe, wa nabiyyuhu al-Mujtaba, haka annabin Allah ne, dan aikan Allah ne wanda yake zababban zababbu, wa rasuluhu al-Murtada, haka kuma manzon Allah ne yardaddi. Mamutahawi nan ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da manya-manyan wato sunaye da sufofi, inda yake cewa wa anna Muhammad, mun sani wannan sunan Allah ne, sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. To annabi abduhu, bawan Allah ne, kamar da yake son a faɗe shi, a faɗa mashi bawan Allah ne. Subhanallazi asra bi abdihi laylan, da mashi annabi wato bawa ne na Allah. Yace anna Muhammadan abduhu al-Mustafa, annabi cikin bayi gaba daya, to shi zababbe ne a cikin bayin Allah, ya zabo shi daga cikin bayin shi, shi ma bawan ne na Allah. To amma annabi Allah ya zabo shi ne daga cikin bayin, wa nabiyyul mujtaba, sannan kuma annabi ne wanda yake zababban zababbu, haka a cikin annabawa sai Allah ya zabo shi zamo al-Mujtaba wa rasuluhu al-Murtada, cikin manzanni kuma manzon wanda yake al-Murtada, wanda yake yardaji. Albani ya yi wani ta'liki inda yake cewa dukkanin rasul, zaka ce manzo to annabi ne, amma ba dukkan annabi ne ba yake manzo, kamar yanda yake faɗa cewa wa qad dhakaru furuqan bayna ar-rasuli wan nabiy, wato malamai sun ambaci bambanci tsakanin ar-rasul da annabi. Taraha fi tafsir al-Alusi, isna a cikin tafsir na al-Imam al-Alusi rahimahullah da wani shi. To amma Albani ya ce abinda yake mafi kusa shine anna ar-rasula man bu'itha bi shar'in jadid, shi manzo shine wanda aka aiko da sabuwar shari'a. Wan nabiyyu man bu'itha li taqriri shar'i man qabla, shi kuma annabi an aiko shi ne dan ya tabbatar da shari'ar wani manzo da ya gabace shi. Bayan nan sai Imam at-Tahawi ya ce wa annahu khatamul anbiya'i, annabi shi ne cikakken annabawa, daga shi an kulle kofa, shi ne na ƙarshen su. Wa imamul atqiya, sannan shi ne jagora, shi ne limamin masu tsoron Allah. Wa sayyidu al-mursalin, sannan kuma haka annabi shi ne shugaba na manzanni, da haka annabi shi ne shugaban annabawa, sannan kuma limami jagoran mahatsoran Allah, shugaba ne ga manzanni. Bayan nan sai yake cewa wa habibu rabbil alamin, sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wato habib ne, wato masoyi ne, wajen Allah ubangijin halittu. To kun ga Habib anan shi ne Al-Allamatul Albani yake cewa ai wuce na. Habib za a ce ne Khalil, yace bal huwa Khalilu Rabbil Alamin. Wato tunda martaba matsayi na al-khulla yafi na al-mahabba. Da haka da Imam Dahawi yake cewa wa Habibu Rabbil Alamin. Annabi wato masoyi ne ga Ubangiji wanda yake Ubangijin halittu, to ya zama Khalil, Khalilu badadai wanda yafi martaba ce ta sama akan al-mahabba. Talbani yace bal huwa Khalilu Rabbil Alamin fa innal khullata a'la martaba min al-mahabba wa akmal. Ita al-khulla din tafi al-mahabba, tana kuma tayi mahabba ta kuma fita cika. Walidalika qala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, da haka annabi yake cewa inna Allaha takhadhani khalilan kama takhadha Ibrahima khalila. To amma Albani yace walidhalika lam yathbut fi hadithin annahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama habibullah. Babu inda wani hadisi yazo an ce ma annabi habibullah, amma akwai khalilullah. Fatanabba. To da haka wannan shine abinda Albani tabbatar da shi anan. Sai gaba ta 31 Imamu Dahawi yace wa kullu da'awan nubuwati ba'dahu fa ghayyun wa hawa. Dukkanin wata da'awa ta annabta, dukkanin kullu wannan ya soyi umumi, kullu da'awan nubuwa dukkanin wata da'awa ta annabta ba'dahu bayan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fa ghayyun wa hawa, wannan bata ce sannan san zuciya ce, da'awa ce kawai ta sarrai, da'awa ce kawai take ta tabata ba ta gaskiya bace. Inda mun samu mara hadisi da dama da suke tabbatar da cewa annabi shine cikakken annaba, kamar da muka ji a baya, kamar da shi annabi ya faɗa cewa za a samu makaryata dajjaluna za su zo, kowannen su yana cewa shi annabi ne, kulluhum yaz'umu annahu nabi wa da khatamun nabiyina la nabiyya ba'di, haka ya faɗa cikin hadisin Imam Muslim da wani shi suka rawaito nan a cikin al-hadith as-sahiha. Da haka nan yace za a samu wannan makaryata, kowa na riya cewa shi annabi ne, kuma shi shine cikamako, annabi yace ni ne cikamakon annabawa, la nabiyya ba'di, babu wani annabi da yake bayana, kamar yadda ga sunan kurkusa da aka samu Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani wani da'awar annabta da mabiya a India da su Almaniya da su Amerika da sauransu, suna da masallatai, suna batar da musulmai a kusu ɗaiɗaikunsu a Suriya da sauransu. To dama kuma su ma sun samu salafu, ba su bane suka fara irin wannan da'awa ta bata. Gaba ta 32 Imam Dahawi yace huwal mab'uthu ila 'ammatil jinni, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an aiko shi ne ila 'ammatil jinni, akan wato gamagari aljanu gaba daya, wa kafatil wara da kuma halittu gaba ɗayan su, an aiko annabi bil haqqi da gaskiya, wal huda da shari'a, wa bin nuri da haske, wa diya da haske mai shiryarwa. Da haka annabi an aiko shi ne kafatan linnasi bashira wa nadhira, haka ammatil jinni duka gaba ɗayan su, mab'uth ni ila ammatil jinni gaba ɗayan mutane da aljanu gaba ɗaya, an aiko da annabi Muhammadu din ya zamo ya zuye da'awa ta gaskiya da shari'a. To sai Imam Dahawi ya koma bamu aqida game da Al-Qur'ani inda zai raddi ga wasu aqidu na bata, inda yake cewa annal Qur'ana kalamullahi, kuma lalle Al-Qur'ani maganar Allah ne, shine wa qul ghayru makhluqin kenan, minhu bada bila kayfiyatin qawlan, daga Allah ne wato ya fara ba tare da wata kayfiyya ba, qawlan nan da yace qawlan wato su ne yace Qur'ani ba majazi bane, wato kenan Qur'ani hakika ne, da yace qawlan ina su ya faɗa cewa Qur'ani ba majazi bane, wa anzalahu ala rasulihi wahyan, haka Allah ya saukarwa da annabin shi mashi wahayi na shi wannan qur'anin ta hanyar malaika jibrilu wasaddaqahu almu'minuna sannan mu'minai suka gazgata shi ala zalika haqqan akan wannan gaskiya ne wa aikanu suka sakanka ne cewar annahu kalamullahi akan tur qur'ani maganar Allah ne ba halitta bane kalamullahi ta'ala ne bil haqiqa wato qur'ani maganar Allah ne a haqiqa ne laysa bi makhluq qur'ani ba makhluq bane ba halitta bane wannan aqida ce take tabbata ka kalamil bariya kamar dai maganganu wanda suke na halittu faman sami'ahu duk wanda yaji qur'ani faza'a ma annahu kalamul bashari sai ya riye cewar magana ce ta dan adam faqad kafara wannan ya zama arni ya zama kafiri wa qad zammahu Allah haka Allah ya soki wannan wa abahu ya aibanta shi wa awadahu bi saqara sannan ya mashi alƙawarin da saqara haythu qala ta'ala inna Allah yake cewa sa'uslihi saqar Allah ya tsare mu falamma awada Allah bi saqara to tunda hal Allah ya alƙawari da ita wannan saqara Allah ya mana tsare da ita liman qala ga wanda yace kawai in hadha illa qul bashar ba komai bane faci magana ce ta halitta al-muddathir ayat 25 to alimna muka sani wa aiqanna muka sakankani annahu qawlu khaliqil bashar qur'ani magana ce ta wanda yake mahaliccin halitta wala yushbihu qawlal bashar bai kama da zanci wanda yake dan adam wa qul ghayru makhluqin kalamu maliki bidhalika dana al-atqiyau wa absahukin to da haka wannan ce aqida ga ahlus sunna wanda Imam Ahmad kaman da aka karanta suka cuya akan wannan mas'ala domin su kiyayewa musulunci aqidar su a mas'alatul fi al-mihna su daga cikin su an azabatar da su wasu an kashi dan dai kai kokarin kare aqida ahlus sunna da haka dai qur'ani maganar Allah ne a haƙiƙa ne kuma ƙaulin haka Allah ya soka da shi ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shine ibnu abul izz al hanafi an rasul shi 792 rahimahullah yake cewa wa hadha alladhi hakahu at-tahawi wannan zancin da imamu at-tahawi ya hakaito shi rahimahullah huwa al-haqq alladhi dallat alaihi al-adilla shine fa abin da kadai yake gaskiya wanda dalilai suke nuni akan shi min al-kitabi wa sunna daga qur'ani da sunna liman tadabbarahuma ga duk wanda ya tadabburin su wa shahidat bihi al-fitra as-salima allati lam taghayyar bi shubahat wa shukuk wal ara' al-batila zuwa ƙarshen maganganun sai Imam at-Tahawi yace wa man wasafa Allah bi ma'ana min ma'ani al-bashar duk wanda ya siffanta Allah da ma'ana cikin ma'anoni na dan adam to duk wanda wannan bambara ma faqad kafara to ya kafirta faman absara duk wanda ya kudurta wannan i'tabara to ya kubuta wa an mithli qawlil kuffarin zajar kuma daga irin zancen kafirai ya gargadu wa alima annahu bi sifatihi laysa kal bashar sani cewar lalle Allah da siffofin shi ba kamar siffofin dan adam bane to wanda man absara hada atabar duk wanda ya kudurta wannan ya rike wannan matsayin aqida to wannan shi wanda yake kubutacci war ru'yatu haqqul li ahli al janna wato ar ru'ya ganin Allah haqqun wannan gaskiya ne li ahlil jannati ga yan aljanna wal mu'minuna kenan yarawna haqqan rabbuhum wa ila as-sama'i bighayri kayfin yanzilu wa qul li tajalla Allahu lil khalqi jahratan kama al badru la yakhfa wa rabbuka awdahu war ru'yatu haqqun li ahlil janna ganin Allah gaskiya ne ga yan aljanna bighayri ihata ba tare da wani shamaki ba wala kaifiya haka ba tare da sifa ba an ce ga yanda za su ga Allah kama na daka bihi kitabu rabbina kamar yanda littafi da ubangijin mu yayi magana yace wujuhud yawma idin nadira wato su a wannan rana wasu fusaku za su ringa yin haske ila rabbiha nadira suna duba zuwa ga ubangiji alkiyama kenan wannan wa tafsiruhu tafsirin wannan aya alama arada Allah ta'ala wa alimahu wato akan yanda Allah ya nufa kenan kuma ya sani wa kullu ma jaa fi dhalika min alhadith as-sahih al-rasulillah fa huwa kama qala dan haka duk abinda yazo wa kullu ma jaa fi dhalika duk abinda yazo a cikin wannan min alhadith as-sahih na hadisi ingantacce daga annabi fa huwa kama qala to wannan abun haka yake kamar yanda ya faɗa kenan dan haka Imam Ad-Darqutni ya tafi wani juz'i akan ru'yatullah akan ganin Allah dan haka mu'minai za su ga Allah akwai ru'yatul mu'minina li rabbihim mu'minai za su ga Allah haqqan ne wannan ba shi ma gaskiya ne daga cikin aqiduna ahlus sunna wanda hadisi akan haka sun kai haddin mutawatir i'lam anna al-ahaditha al-warida fi ithbati ru'yatil mu'minina wa turabbahum yawm al-qiyamati kathira jiddan albani yace ka sani cewa hadisi da suka zo suna tabbatar da ganin Allah ga mu'minai wannan hadisi sun kai haddin mutawatir wato kathira jiddan hatta balagat hadda tawatur kama jazama bihi jam'u min a'imma sun kai haddi na mutawatirai kaman da daga cikin malamai suka faɗa haka akwai shi Ibn Abil Izz al-Hanafi sharih ya kawo su daga ciki akwai sahabbai kusan 30 da suka rawaito hadisi na ganin Allah maganar ganin Allah ko a duniya shine al-Allamatul Albani ke cewa wa amma ru'yatuhu ta'ala fi dunya amma ganin Allah a duniya faqad akhbara rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi alhadith as-sahih annabi ya bada labari a cikin hadisi ingantacce anna ahadan minna la yarahu hatta yamut akan babu wani wanda zai ga Allah har sai ya mutu wannan rahu muslim wa amma huwa nafsuhu alaihi salatu wasalam falam yarid fi ithbati halahu ma taqumu bihi alhujja bal qad sahha anhu alisharatu ila nafiha hina su'ila anha bi qawlihi nurun anna arahu wa ma'a dhalika tazamat sayyida aisha bi nafiha kama fi sahihaini wa hadha huwa al-aslu fayanbaghi at-tamassuku bih da haka bane yake cewar ba a samu wani abu da yazo ba ina tabbatar da indai wato wata hujja mai ƙarfi abin da yake hujja akan shi annabi ya ga Allah akan ganin annabi a ce annabi ya ga Allah bal qad sahhanu al-ishara ila nafiha dan haka an samu ma ishara annabi yana kora wannan da yace nurun anna arahu haka Aisha radiyallahu anha ta ma ta kore wannan cewar annabi ya ga Allah a cikin sayyi haini wannan shine tushe wanda ya kamata a yi ruku da shi wa ma'anahu alama arada wato ma'anar shi da aka ce alama arada game da inda yake nufa shine la nadkhulu fi dhalika mutaawwilina bi ara'ina ba za mu kutsa kan mu ba mu kutsa kan mu da ta'awili mu ce kaza kaza bi ara'ina da ra'ayikan mu wala mutawahhamina ko baringa wahami bi ahwa'ina da sun zuciyo mana cewa kaza mu ce kaza mu ce kaza fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla domin fa innahu ma salima fi dinihi babu wanda yake ya kubuta daga addinin shi sai dai man sallama lillahi wanda ya miƙa wuya kawai ga Allah azza wa jalla wa li rasulihi haka ya miƙa wuya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama waradda ilma mashtabaha alaihi ila alimihi haka ya mayar da ilmin duk abin da ya boye gare shi ya mayar da shi ila alimihi ga wanda yake shine masanin wannan abu bai je ta ta'awilai ba bai ta wahami ba da sauransu ane kamata mu tsaya insha Allah sai mun zo darasi na gaba sai mu tashi gaba ta 36 inda yake cewa wala nathbutu qadamul islami illa ala zuhri taslimi wal istislam muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah.